Sabon mai koyar da Accra House of Oak wata Samuel Boedu ya nace kan cewar ashiri yake gabatar da aiki tsakaninsa da Allah yayin da zai soma kama aiki da fobia. Boedu dai yayi wani alkawari ne yayin da aka kaddamar da shi a ranar Litini inda ya kulle yarjejeniyar shekara 3 da rabi. Ina so in yi amfani da wannan dama in gode wa shugaba na hukumar daraktocin House of Oak da ya bani wannan dama in baya da gudunmuwa na a cikin wannan iyali, in ji shi. Tsohon mai tsaron gidan Black Stars Daniel Aje ya kammala kudin ta jirjeniya na gajeren lokaci da wani babban clubin din kasar Ethiopia Walaita Jidicha SC dan wasan mai shekaru 31 ya rattaba hannu akan kwandila da clubin din dake da matsugini a Sudu har ƙarshen kakan shekara ta 2020-2021. Aje dai na tare da Mekele Kenemani ma saboda dalilin nahiyar Tigray clubin din ba ta takale da a cikin Premier League din Ethiopia a wannan campaign na bana. Yan sanda sun kama wani dan wasan baya na Edwana FC a bisa zargin da ake masa na buge wani yan sanda da motarsa wanda ya mutu har lahira. Adams Farouk an kame shi ne a Damaya Hinkuru bayan ya buge jami'in yan sanda da motarsa. Dan wasan na baya a yanzu haka yana hannun yan sanda kuma an caje shi da buge mutum da mota ya kuma arci. Wannan hadari dai ya faru ne a Oshoshiano kakan hanyar Brekum da karfi da yaji aka matsantawa. Don dan wasan Chelsea kuma dan wasan kasar Ghana Michael Essien wadda ya share goyin bayan da yake nuna wa masu ra'ayin madigo da kuma ludai a nan kasar Ghana. Don dan wasan na AC Milan da Real Madrid dai wato ya sha suka da cecceka bayan da ya fito fili yana nuna goyin bayan sa ga wannan ta'ada a nan kasar. Gabanin dai haka sai da waɗansu shahararrun mutane a fadin duniya da suka hada da Idris Elba da Naomi Campbell suka hade da wasu tauraron guda 67 sun ka bayyana goyin bayan nasu ga wannan tabi'a a nan Ghana. ACN dai ya saura ba shi da zabi illa ya goge ra'ayin nasa akan Twitter. Mai tsaron gidan Asante Kotoko Razaka Abalora shine aka zaba dan wasa da yafi kowa haskawa a karawa tsakanin House of Oak da Asante Kotoko. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.